نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة daren juma'a daren 27 ga watan juma'al akhirah hijrar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara 1336 daidai da 16 ga watan afrilu shekara 2015 wannan shine majlisi na 52 daga cikin jerin girkasusuwan karatun littafin hikmatun min at-tarikh wallafan da Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ya gije saka mashi alkhairi littafin hikmatun min at-tarikh yana kokarin bayyana mana tarihin abubuwan da suka faru ne tun bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da rigingimun siyasa da fahimta da rigingimu na ainihin shugabanci da suka faru tsakanin sahabbai har zuwa shekara 61 bayan hijira shekara da aka kashe sayyidina Husain dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda wannan littafi babu shakka yake kokari wajen tantance menene gaskiyar abubuwan da suka faru da kuma ƙaryata ƙarirayin da aka yada dangane da wannan rigima wadda ta raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya sa mu dace idan jama'a basu ga wannan karatu basu manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake ta kwararo mana bayanai dangane da wannan hadisa ta ainihin wato kashe sayyidina Husain dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa a wancan karatun da muka yi jama'a ba su yi tunan cewa mun ainihin wato karanto wasu bayanai daga cikin littafin babban malami Dr. Muhammad Ali ibn Muhammad Sallabi mai suna Ad-Dawlatul Umawiyya Awamilul Izdihar wa Tad'iyat wa Tada'iyatul Inhiya a inda ya mana wasu bayanai masu muhimmanci dangane da wannan qadiya za mu ci gaba da ainihin kwararo maganganu daga waɗannan tafai amma kafin mu je nan bari mu ci gaba da jin kuma shi kuma malam ainihin wato Usman ibn Muhammad al-Khamis me yake cewa malam yace al-mabhathu al-thani maqtalu al-Husayn ko maqtalu al-Husayni radiyallahu ta'ala anhu mabhasi na biyu a wannan fasli yana magana ne akan kashe sayyidina Husayn dan Aliyu Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa malam yace wusul al-Husayni ila Karbala isar Husaini zuwa ga Karbala wurin da aka kashe shi waqafa al-Husayn fi makani yuqal lahu Karbala fas'ala ma hadhihi sayyidina Husayn dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda ya tsaya ya yada zango a wani waje sai ya ce ina ne nan qalu sai aka ce mishi Karbala nan wajen sunan shi Karbala fa qala sai ya ce karbun wa bala'u bakin ciki kenan da bala'i ma'ana sai yayi arishi daga sunan wajen walamma wasala jayshu umara ibn sa'ad wa adaduhu 4000 kallama al-husayna wa amarahu an yadhhaba ma'ahu ila al-iraq lokacin da sojojin umar dan sa'ad dan sa'ad dan abi waqas wannan sojoji na shi umar wanda yawan su ya kai mutum 4000 da suka zo suka tarar da sayyidina Husain a wannan waje sai suka yi magana da shi suka umurce shi akan cewa ya zo su tafi kasar Iraki su shiga garin Iraki haisu Abdullahi haisu Ubaidillahi ibn Ziyad ya zo su tafi inda shugaban su yake shine Ubaidillahi dan Ziyad fa aba sai Husain ya ce sam haka ba zai yi ba suka buga suka raya akan cewa ya zo su tafi gun Ubaidillahi aje a tattauna wannan magana a ga ya kamata a yi kar a yaki sayyidina Husain ya ce a shi ba abin da ya kawo shi ba ke walamma ra'a annal amra jiddun amlar amra jiddun yayin da Husain ya ga ta gaske suke sun matsa mishi cewa lalle lalle fa sai dai yayi abin da suke so qala li umar ibn sa'd sai sayyidina Husain ya ce wa umar dan sa'd inni ukhayyiruka bayna thalathati umuri to barin baka zabin daya daga cikin abubuwa guda uku fakhtar minha ma shi'ta kai kuma ka zabi abin da kaga dama qala sai umar yace wa ma hiya menene abubuwa qala yace anta da'ani ارجع او اذهب الى ثغر من ثغور المسلمين kakyale ne ne kwana na tafi abuna ko kuma na tafi cikin wani lungu daga cikin lungunan musulmai ma'ana na tafi wani gari ko wata kasa ko wata alƙarya na je ne zama na zabi na farko kenan au azhabu ila yazida ko kuma ka ballina kama hanyar kasar sham na tafi inda yazidu yake inda shugaban yake gaba daya shine yazidu hatta abaa yadai fi yadihi bisham har in je in bashi ainihin hannuna inje in tsaya a gaban shi mushi baya ko dai ka bani na kwana na koma makka shine arji'u kenan ko kuma na tafi wani gari daban shine zabi na biyu kenan ko ko kuma na tafi inda Yazid yake a kasar Iraki a kasar Sham amma ba zan tafi inda wannan yake cikin kasar Iraki ba fa qala Umar ibn Sa'd na'am yace to shikenan naji arsil anta ila Yazid ka aika wa da dan sako zuwa ga Yazid cewa ga zabin da ka bayar wa arsilu ana ila Ubaydillah ibn Ziyad ni ko bar na aika wa da shugabana Ubaydillah cewa ga abin da kace dayan abu uku wannan dur ma za ya kunu fil amr sai mu tsaya mu ga me zai faru falam yursil Husayn ila Yazid Husayn bai aika da kowa zuwa ga Yazid ba wa arsala Umar ibn Sa'd ila Ubaydillah ibn Ziyad shi ko Umar dan Sa'ad nan da nan ya aika dan sako zuwa kasar Iraki a je a fada ma Ubaydillah dan Ziyad a kasar Kufa cewa ga abin da Husayn ya ce falamma ja ar-rasul ila Ubaydillah ibn Ziyad wa akhbarahu al-khabara wa anna al-Husayn yaqulu ukhayyirukum bayna hadhihi al-umuri thalatha lokacin dan sako shi ko kasar Iraki cikin garin Kufa yazo ya fada wa Ubaydillah dan Ziyad cewa ga halin da ake ciki kuma ga zabin da dan gidan yar manzon Allah Husayn dan Ali radiyallahu anhu wa an ummi wa an abi ya bayar Radiya ibn Ziyad ibn yaga yace to yaji ya yarda ai ayyu wahidatin yakhsaru al Husayn yace duk abin da Husayn yake so cike dai uku nan na yarda ko dai ya kwana ya koma Makka ko ya kama hanyar wani gari inda ya zaba wa kanshi ya je ya zauna ko kuma ya tafi kasar Sham Dimashku inda ainihin wato Yazid yake yace wallahi na yarda idan an tsaya anan kaga da matsala ta mutu matsala ta kare wa kana inda Ubaydillah ibn Ziyad rajulun yuqalu lahu Shamaru ibn Dhiljawsha akon ta kadarin mutun yana zauna a wannan fada ta Ubaydillah dan Ziyad sunan shi Shamaru ibn Dhiljawsha kada ga jin sunan kasa mutun banza ne wannan wa kana min al-muqarrabina min ibn Ziyad ya daga cikin mutanen da suke kusa kusa da ibn Ziyad manyan yan fada ne irin munafikan fa qala la wallahi yace na rantse da Allah ba za a yi haka ba hatta yanzila ala hukumika wannan ai reni dole ya saurari abin da kai zaka fada kai ne shugaban wannan yanki kai ne gwamnatin wannan kasa kai kake da mulki ya za a iya ce sai dai magana sai dai wai shi ya zaba da kai shi waye shi kai ba kai ne shugaba ba ya faɗi wannan muguwar magana wata ke nuna ainihin girman kai da rashin son maslaha shikenan shi kuma sai giyar mulki ta ɗebe shi shi wannan sarki da da yake so yayi abin arziki da yayi yayi fa khatarra Ubaydillah bi kauli sai ya rubuta wannan magana fa qala na'am yace gaskiya ne mu muke da mulki mu muke da ƙasa mu ne masu sarauta wallahi bai isa ba hatta yanzila ala hukumi ce wallahi sai ya bi magana wannan shine farko inda aka samu matsala kuma jama'a dama ka'ida Allah ita ce ba a yi wa Allah irin wannan gangancin baka ma Allah shi gege akan al'amarin da yake nashi fir'auna abin da yawa Allah ke tunda fir'auna yawa Allah irin wannan zangayin Allah ya magane shi cewa yake alaysa bi mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru kuma gudana da mulkin kasar misr ba ko gunan nan a kasan kabata suke tafiya ku ba ku gani ne ana rabbukumul a'la aini ne ma ubangijin ku gaba daya daga nan Allah ya magane shi ba a wa Allah wato shigege game da al'amarin sarauta ko dukiya ko kudi ko karfi Allah baya bari irin wannan haka su karuna abinda suka wa Allah kenan cewa ai su suna da dukiya innama utitu ala ilmin indi wannan dukiya ma da kuka ga an bani wayona ne ya bani shikenan daga nan Allah ya mishi darkaki fakhasafna bihi wa bidalihi al-ard falam yakul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wama kana min al-muntasirin wa asbal ladhi tamannaw makanahu bil amsi yakul lahu waika anna Allah kaza 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 zuwa karshe ma'ana idan kai wa Allah dagawa akan wani dan abu da ya baka wani dan lokaci da ya arama shikenan sai Allah ya wulakanta kai ma tumfur gabaki daya kowa sai ya ganka karara a duniya ina fata an fahimci wannan haka jama'a mu gujewa ganin cewa ka samu wani lokaci ko wani yanayi ko wani karfi ko wata izza ka dauka shikenan ka fi karfin kowa a duniya ganin ga mutane dagawa kuma magana banza saboda karfi ko sarauta ko mulki ko isa ko dukiya ko dabara ko me kake ganin Allah ya baka shi yanzu nan sai Allah ya wulakanta ka kowa yana da na ba da jama'a mun fahimci wannan Allah ya shirye da wallahi dan Ziyad yayi wannan muguwar magana ya soka akan hukuncin wannan mugun mutum fa qama Ubaydullah ibn Ziyad bi irsali Shamar ibn Zuljawshan daga nan shi wannan dan ta'adda mai suna Shamar Zuljawshan sai aka aika da shi tare da sojoji wa qala Ubaydullah yace da shi idhab hatta yanzila ala hukmi tashi ka tafi je ga ya mai sako lalle lalle dole ne ni ne zan yi hukunci yazo nan inda nake same ni fa in radiya Umar ibn Sa'd idan Umar dan Sa'd komanda na ya yarda da wannan magana shikenan shine komanda wa illa an bai yarda ba fa antal qa'id makanahu shi ma na sauke shi saboda na ga yana bi a hankali saboda wannan mutumi dan uwan shi ne garin su daya ya daga mai kafa shi ma bakuran shi ne dan uwan shi to wallahi in bai yarda da wannan hukunci ba shikenan shi ma na tire shi a komanda to kuma mun fada a baya cewa Umar dan Sa'd din nan ya da gaskin mutanen da zamu ga muji karra ya daga cikin mutanen da dole a tuhume shi da jinin Hussein domin mene ya sanya duniya akan lahira ya zaɓi sarautar duniya akan ta lahira an ce mishi ne ya je ya kai farmaki wasu kafirai idan ya ci su da yaƙi shine gwamnan garin daidai lokacin sai Allah ya zo da wannan jarabawa ta fitowa Hussein sai wannan mutum ya ce mishi to shikenan ka je ka gama da Hussein daga can sai ka tafi yace ba zan yi ba yace to shikenan na cire ka daga wannan aiki kuma shikenan ba abin da zaka samu ya ji aka ce to abin da ne shawara saboda yana bala'in san mulki wannan yana da gaskiya abin da malamai suke cewa bi isa khalafin li khair salaf baban shi shine fa sa'adu dan abi wa qas babban sa'adu amma kaji irin ta'addanci ne bi isa salafin bi isa khalafin li khair salaf mummunan baya ne ga gaba na farko yace bari ya je ya shawara dan yana son wannan sarauta yana son sarauta kuma baya son ya samu matsala da sarauta yana ganin akan ya kyale al'amarin Hussein ya rasa sarautar nan gara dai ya san yadda zai mulki bala'i ne jama'a shikenan yaje yana ta shawara ya shawara da wannan ya shawara da wancan aka ce babu wanda ya shawara da shi face sai da ya ce mishi ka hakura da wannan mulkin da aka ba ka hakura da gwamnan nan gara ka mutu ba kai sarauta ba koda ta mai anguwa ce akan a ce ka je lahira Allah ya tume ka da jinin wannan bawan Allah jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan Fatima daya da ya rage a duniya a lokaci duk da haka aka bashi wannan shawara amma sai bai ci ba to karshe dai ya koma ya ce wa mai gidan shi ya ji ya gani zai fita fagen fama yayi maganin Husaini daga can kuma ya wuce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka har ya je wurin a cikin rudani yake za ku zo ku je da yake a cikin rudani yana son mulki yana ja da baya-baya saboda baya son ya samu matsala da wannan tuhuma amma kuma daga ƙarshe dole ya yi iya tunda ya riga athar al-ajilata ala al-ajilati ya gabatar da duniya akan lahira dole aka yi fuskanci wannan matsala za mu zo mu ci Allah ya tsare shi da jama'a yana daga cikin bala'in da Allah ya jarumce ka a duniya shine jarumce ka da san sarauta san mulki san isa to wannan ba karamar jarabawa ba ce dan aka yi samun kanka akan kowane irin abin da baka tsammani na mummunan aiki da mummunan tunani da mummunan manufa Allah ya tsare shikenan wa kana ibn ziyad qad jahada umar ibn sa'd bi arba'ati alafin yadhhabu bihim ila ar-ray fa qala lahu iqdi amra al-husayn thumma dhhab ila ar-ray wa kana qad wa'adahu bi wilayati ar-ray shine magana da muke dama ya riga ya bashi sojoji guda 4000 akan zai je ya gyara al'amarin mulki a ƙasar Rayyu sai ya ce mishi to yanzu ka fara gamawa da Husaini sannan sai ka wuce. Fa kharaja Shamar ibn Dhuljawshan wa wasala al-khabar lil Husayn. Shikenan wannan dan ta'adda Shamar ibn Dhuljawshan ya fito da sojoji daga kasar Kufa ya kamo hanyar Karbala, labari kuma ya riga ya iska Husayn cewa wa annahu la budda an yanzila ala hukmi Ubaydullah ibn Ziyad, cewa dole sai dai ya bi maganar da Ubaydullah dan Ziyad ya hukunta. Farafada yace shi kuma ba zai bi ba. Wa qala la wallahi, yace na rantse da Allah ba zai yi ba, la anzilu ala hukmi Ubaydullah ibn Ziyad abadan, yace har abadan never, ni kuma ba zan yi aiki karkashin hukuncin wannan mutum wallahi bai isa ba. Kowa ya hau kujerar naki kenan. Shikenan kaga rikici ya kara yawa ne. Dan dama rikici yana faruwa ne idan bangarori biyu suka ki yadda da junansu. Shi wancan farko an kawo magana yace ya yadda, daga baya aka ziga shi yace a ya hau kujerar naki. Shi ma yanzu Husaini ya hau kujerar naki. Al-Husayn yadhkuru jayshan yudhakkiru jayshan kufati billahi, yanzu ga Husaini yana tuna masojojin Kufa, yana musu wa'azi, yana tuna musu al'amarin Allah. Wa kana adadu alladhina ma'a al-Husayni 72 farisa, adadin waɗanda suke tare da Husaini mutum 72 ne gaba daya, su kuma wancan kaji mutum 4000. Kaga kiffar ba ta daidai ba, babu tawazun tsakanin sojojin. Wajeshul Kufa 5000, sojojin Kufa su kuma mutum 5000. Walamma tawaqafan fariqani qala al-Husayn li jaysh ibn Ziyad, lokacin da aka tsaya ana kallon juna, ga sojojin Husaini ga sojojin Ibn Ziyad, sai Husaini ya ce da su, raji'u anfusakum, jama'a ku tsaya ku yi tunani, wa hasibuha, ku tsaya ku yi kanku lissafi, hal yasihhu lakum qitala mithli, yanzu nan ya inganta ku kashe irina, wa ana ibn binti nabiyikum, ni dan gidan yar manzanku ne, wa laysa ala wajhil ardi ibn binti nabiyin ghairi, sannan a bayan kasa yanzu babu wani dan yar annabi da ya rage sai ni. Wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li wa li akhi, kuma kun sani manzon Allah ya ce game da ni da dan uwana Hassan, ya ce hadhani sayyida shababi ahal janna, waɗannan mutanen guda biyu shugabannin samarin aljanna ne, yanzu nan za ku iya halastawa kan ku kashe ɗaya daga cikin shugabannin samarin aljanna. Wasara yuhissuhum ala tarki amru Ubaydullah ibn Ziyad wal indimam ilayhi, yana ta musu wa'azi, yana kokarin nuna musu cewa kar su biye wa hukuncin wancan shugaba nasu, su dawo bangaren shi. Fan damma lil Husayn minhum 30, aka Husayn ya samu yawanci mutum 30, fihim al hurr ibn Yazid al Tamimi, a cikin su akwai Hurr dan Yazid al Tamimi, shine wanda muka karanta a baya cewa shi ya fara fitowa da sojoji ya ce ma Husaini don Allah ya kwana. Husaini na tafiya, shi kuma yana ta kare gabansu, yana kokari ya sa su kwana don dole. Har Husaini ya gaya mishi magana ya ce wallahi dan dai kai ne, da wani ne wallahi sai na rama, kuma da ya ga abin da zai yi, amma ya zan yi, kai dan gidan yar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To wannan komanda daga cikin mutane suka koma bangaren Husaini har da shi, domin tsayawa ya ce kai jama'a, yaushe wannan mutumi yana da mutunci da daraja da karama da falala ga dangantakar shi, kuma ya nemi mu ba shi wannan alfarma, sannan mu kafuri ma in ya nemi wannan alfarma ya kamata a bi shi. Ce to wallahi ba gaskiya kuke so ba, ni na koma bangaren shi. Dan aka kashe shi tare da Husaini kafin aka kashe Husaini radiyallahu anhu Husaini alladhi kana qa'ida maqdamat jayshi Ubaydullah ibn Ziyad, wanda da shine komandan sojojin gaba na ainihin rundunar Ubaydullah dan Ziyad. Faqila lil Hurr ibn Yazid anta ji'ta ma'ana amirul maqdama wal ana tadhhabu ila al-Husayn, sai aka ce da shi kai da ka zo da mu tare da mu a matsayin komandan sojojin mu na gaba, yanzu kuma ka koma bangaren Husaini. Faqala, sai ya ce waihaku, Allah ya tsira da ku, wallahi inni ukhayyiru nafsi bayna al-jannati wan nar, yace na ba wa zuciyata zabi ne tsakanin aljanna da wuta, wallahi yace na rantsa da Allah la akhtaru al-jannati, ba zan zabi komai akan aljanna ba, walau qut'itu wa uhriqtu, ko da za a yayyanka nama na gunduwa gunduwa a kona ni. Yanzu kaga wannan ya fi shi a gogari ko ka taba jin sun yi maganar shi, ba abin da ya dame shi. saboda ma abin siyasa kuma saboda su ƴan shi'a baya ga Umaru dan Sa'ad dan Abi Waqqas su ne kuma jinsi na biyu na waɗanda ake tuhuma da jinin Hussein za mu zo mu karanta su jama'a ba wanda za mu rufawa asiri saboda tarihi ake saboda kuma su ake a warware matsalar kowa ya san ta yadda take a ilmance yadda take a tarihance sannan mu zo mu magana akan kuma to ina hukuncin kuma bakin ciki da ake yi da ainihin fitina da ake tayarwa rana dan ya daga cikin dakikanci da ma za ku ga ku ji za mu dauko wannan magana daga dan shi'a ne dan uwansu ba daga ahlus sunna me yasa ake yi me filosofin da ake kuma yaya ne tunanin da ya kamata a yi shine ma'ana yanda an ce an kashe Husaini da gaske ne an kashe shi bisa zalunci da gaske an kashe shi shahidi ne za mu ga mu warware wannan magana amma dai babu shakka dan aljanna ne jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to yanzu da muke magana in yau Ashura ta yi muna nan muna bakin ciki muna yanka jikin mu muna ihu Husaini yana ina yana aljanna to me an fa me ya magana bakin ciki kenan ga mutumin da ya taba aljanna kaga gaba ɗaya an kalta ma abun bai da amfani kana ganin mutun ya bar duniyar nan amma kuma ya zama ya kai ga alheri kuma aqida kace cewa yana aljanna to bakin ciki me kake yi kaga bai da muhalli daga dan shi Allah mu karanta wannan jama'a za ku zo kuci dan gane gaba ɗaya abun siyasa ne sannan kuma idan kisan zalunci ne yasa ake shikenan all right kafin shi an kashe baban shi kisan zalunci me yasa ba a yi mishi nashi wannan niyaha kafin shi an kashe Hamza dan Abdul Muttalib shi ma Ahlul Bait ne kisan zalunci wannan a tsaya ma iya nan tunda ku ba ku yarda da daraja da karama Sayyidina Umar da Usman ba amma waɗannan dukkan su Ahlul Bait ne kuma an kashe su kisa kuma irin na zalunci kuma a hierarchy na daraja a musulunci sun fi Hussein daraja Aliyu ko a wajen ku ya fi Hussein daraja to me yasa ba ku yi mai kaga ashe abin duka ƙarya ne sannan kuma ina aka samu wannan addinin na yin wannan manzo Allah yana duniya aka kashe ainihin wato Hamza ba mu taba janya mishi Aliyu da yake limami na farko al-safin limaman ku na ƴan Shi'a bai taba yi wa Hamza irin wannan ba da duka sauran mutanen shi da aka kashe a cikin yaƙi-yaƙi bai taba musu ba sannan ina waɗanda aka kashe wajen kare Sayyidina Ali as-Siffina da ainihin wato Jamal idan lazimin ku dinga tsine waɗancan saboda ba ku san su ya kamata kuma ku dinga yaba su ainihin Anas dan Malik da suka bi bayan shi ku dinga yaba wa ainihin su Ammar dan Yasir da aka kashe su dan kare shi amma duk ba ku taɓa zuwa ɗan Shi'a suna ambatan wanda gaske waɗannan ba abin da ya dame su saboda abin wata siyasa ce kawai mummuna da aka ɗauko daga ainihin wani addini na maguzanci na Farisa aka yi ƙoƙarin a shiga da ta cikin musulunci shine cewa akwai wani zuriya ko wani gida wanda yake dole sarauta dole kawai sai su duk wanda ba a cikin sa yake ba to baya halatta ya sarauta to abinda suka dauko kenan a cikin wancan falsafa ta al-a'ila al-muqaddasa suka saka a cikin musulunci suka dabbaka ta akan gidan Sayyidina Ali to ana nan ana tafiya sai kuma aka zo daidai inda babu wani namiji a gidan wanda ya kamata ya sarauta na ƙarshe wanda ya mutu bai babbaya ba sai suka dauko wata sabuwar ƙarya suka ce yana da mata ko sadaka take da ciki alhalin kuma a tarihance bayan mutuwarsa baban mahadina su da suke cewa bayan da mahaifinsa ya rasu ƴan uwan shi waɗanda suke ainihin wato mutanen shi da almajiran shi sai da suka taskace gaba ɗaya matan aure da yake da su da sadaka da yake da su sai da suka yi kwanakin da ake yi na takaba babu wanda tayi koda bari ko bari ba wanda tayi yana cikin daban shi a wannan tarihin jama'a ma'ana bai babbaya ba duk da haka sai aka samu shedani sai ya riya musu cewa a fito a ce ai wata mata daga cikin matan shi ta haifa da jariri amma jaririn ya buya saboda ka a halaka shi jariri ya da wayar da ya san za a halaka shi har ya samu riya kuya karamar kuya yana aiko da wasiku kaji har yayi karatu yayi ilimi ya san wasika cewa ayi kaza kada ayi kaza daga nan kuma da ya gane azzalimin sai inda yake sai ya babba kuya amma zai dawo ƙarshen duniya ya dawo ya kwace mulkin iyayen shi da kakannin shi shine malin da suke jira ko yanzu kaga wani ayata tsune shi jama'a giza da koci
shine suke jira inda an ce mahadi sai ga dan shi ayaba yana babu shi yana cewa ajjala Allahu furjo babu wani mahadi a irin wannan sura ƙarya ce yadda ka san ƙarya gizo da boki babu shi jama'a ina fata mun fahimci wannan na kaga siyasa ce kawai ba addini bane addinin shi addini na siyasa da ka yana da iyakar bukukuwa da yake yi na siyasa da ranakun shi da makamantansu Allah ya shirya da mu وبعد ذلك صلى الحسين الظهر والعصر بعد ذلك سيدنا حسين صلى الظهر صلى العصر من يوم الخميس رانا الخميس صلى بالفريقين بجيش عبيد الله بن زياد وبالذين معه يصلى ما دكا بانغرورون غدا بيو ده سوجوجين سا ده كما انه سوجوجين سكتاو متانن كوفا ديكا شي يمس صلى كما سكا بيش وكان قال لهم da ya ce musu minkum imamun wa minna imamun ku je ku yi sallah da imamun kuma mai sallah da imamun qalu la suka ce a a bal nusalli khalfaka za mu bi ka sallah fa sallu khalfal husaini adh-dhuhra wal 'asr suka yi sallah a bayan husaini sallah azhar da al'asr to a cikin waɗannan hadisan da zamu zo mu karanta jama'a mun karanta wani hadisi za ku tana daga cikin tafsirin silsilar sahiha za mu ƙara karanta wasu insha Allahu daga littafin ko dai musnad imamu ahmad ko kuma daga wannan littafi mai suna istishhad al-husayn mai ishara zuwa ga inda suke za ka ji riwayar da bayan manzo Allah ya bada labarin cewa al'umma ta za su kashe mana jika na husayn sai aka tambaye shi sai ya tambayi mala'ikan da ya kawo mishi labarin yace kuma za su kashe shi alhalin su suna musulmai ce bai suna musulmai da aka ba kafirai bane musulmai ne batattu kawai suna musulmai za su kashe shi gaji gashi sai da suka yi sallah azhar da al'asr a bayan shi jama'a shine liman kuma bayan ya ce musu ku je limamin ku daban namu daban suka ce a'a za mu bi ka sallah ba komai amma bayan haka kuma suka kashe shi jama'a fitina ce kawai babu yadda wani bawa yayya Allah ya shirya da mu falamma qaruba waqtul maghribi taqaddamu bi khuyulihim nahal husayn can da waje jan magariba rana ta yi sanyi kuma sai suka hawo dawakai da takuba suka zo suka tsaya a gaban shi wa kana al-husaini muhtabiyan bi sayfihi husaini ya kasance yana runguma da takobinsa ihtiba shine mutum ya zauna haka zama kamar yadda ake dan kwantukuru yake yana zaune yana rike takobinsa falamma ra'ahu yayin da ya gansu wa kana qad nama qalilan dama yana dan jin bacci haka yana gengedi qala sai ya ce ma hadha me wannan kuma da takuba qalu innahum taqaddamu sai aka ce da shi ai ga sanan sun taho yaki ne fa qala idhabu ilaihim fa kallimuhum ce ku je ku musu magana wa qulu lahum ma za turiduna ku ce musu me kuke nufi ma'ana har yanzu Husaini yana musu shi ba yaki yazo ba ba fa yaki yazo ba dan ba wanda za a yi mutumin zai taho yaki wani gari ya taho da mutane 70 ya zo ne wurin mutanen Kufa ya ji me ake ciki ya ya kamata a yi ya za a kawo karshen wannan fitina ta bullo ta rabuwan kan musulmai da aka yi taho da mutane ƴan kaɗan iyalan shi ne ma da ƴan ƙannan shi da ƴan uwan shi ba ya zo ya fito yaƙi bane da sai ya fito dukkan mutanen Makka ya taho wannan yaƙi zai ce musu aje a tambaya menene abin da ake nema fa zahaba 20 farisan minhum al-Abbas ibn Ali ibn Abi Talib akhul Husayn suka tafi mutum 20 daga ciki akwai wani dan uwan Husaini mai suna Abbas dan Ali dan Abi Talib fa kallamuhum wa sa'aluhum suka je suka yi magana da su suka ce da su wa qalu suka ce imma an yanzila ala hukmi Ubaydullah ibn Ziyad wa imma an yuqatala ko dai yazo mu tafi gun Ubaydullah dan Ziyad ya mai hukuncin da ya ga dama bulala ko kisa ko dauri ko ahuwa ko aikawa da shi wurin Yazid ko kuma kawai yaki ne tsakanin mu da suka yi murji suka faɗi wannan magana qalu sai suka ce hatta nukhbira Aba Abdullah to bari mu ji mu ga mu shi abin da kuka ce حسين شيني أبو عبد الله فرجعوا إلى الحسين رضي الله عنه وأخبره سكا يزكا تشيتو يا حسين كاجي 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 أبو النسكي تشيوا فقال سيتي قولوا لهم سيتي كتشمسو كجو كتشمسو أمهلون هذه الليلة كبام وانا ندرم بشاوة وغدا نخبركم حتى أصلي لرب قبضا مباكو لاباري زي مسلاني استخارة قبضا مفرامكو رأيمو فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى ina so ne sallah ne cikin daren nan fa batal laylatahu tilka usalli lillahi tabaaraka wa ta'ala wannan dare na karshe kenan a rayuwarsa kwana yana sallah wa yastaghfiruhu wa yad'u Allah tabaaraka wa ta'ala هو من معه رضي الله عنهم أجمعين da shi da jama'ar shi Allah ya ƙara musu yarda gaba daya haka sai kwana suna sallah suna istighfari suna roƙon Allah ya ba su mafita waqatu taff sanata wahidin wa 60 to yaqin sune sunan shi ya waqatu taff fi sabahi yawmil juma'a wa shagarin wannan dare juma'a kenan shabbal qitalu bainal fariqain yaqi ya rikice tsakanin bangarorin guda biyu lamma rafa'a al-husayn an yasta'sira li ubaydillah ibn ziyad bayan husayn gari ya waye ya ga musu cewa shi fa ba zai mika al'amarin shi ga ubaydillah ibn ziyad wa kanat al-kiffatani ghayra mutakafi'atin kuma bangarorin guda biyu basu yawa bas babu wato babu tawazun babu raba karfi shine waɗannan 2500 waɗannan kuma 70 da wani abu kaga babu tawazun the question din bai balance ba ko me za a ce kenan da Hausa fara'a ashabul husaini annahum la taqata lahum bi hadha al-jaysh mutanen husaini suka ga cewa fa babu yadda za su yi da wannan rundunar ta sojoji fasara hammuhum al-wahid al-maut bayna yaday al-husaini ibn ali radiyallahu anhu sai zama abinda kawai suke nema shine su mutu gaba ga husaini su tare shi a kashe su kafin a kashe shi tunda sun san babu magana a ce ku 70 za ku yaki da mutane guda 2500 kuma kar mu manta yanda wannan yakin ba jihadi bane fitina ce dukan su musulmai ne da musulmai ba musulmai ne da kafirai ba da haka babu ruwan Allah da bari ya aika musu da mala'iku su tar stairs domin ba da kafirai suke yaki ba kuna yaki da kafirai ma in ba ku sa imani ba Allah ba ruwan shi ne balantana musulmai su fitina ce yanda wanda yafi yawa da karfi kawai shike da galaba da wanda yafi iya yaki fa asbahu yamutuna bayna yaday al-husaini radiyallahu anhu al-wahid tilwal akhar haka suka waye gari ana ta kashe su gaba ga Husaini idan waɗancan su suka kawo farmaki suka tawo a guje sai kawai wani ya fita ya tankare su yayi fada har a kashe shi har ya fadi wani ma ya ƙara fita wani ai mubaraza da shi kaman hurdin can an ta yi mubaraza da shi ɗaya da ɗaya ya kashe sun fi mutane 70 a cikin su ya kashe da yawa ne ya kashe wannan ya kashe wancan daga baya suka ga in aka ci gaba da mubaraza zai kware su da yawa sai suka auka mai suka kashe shi ولم يبق منهم أحد إلا الحسين بن علي رضي الله عنه وولده علي ابن الحسين كان مريضا شيكنا كافن الجمعة كافن لا أثر جماعة أن كشي سقبائن سورة حسين نشيد ونتين شيشيني علي ابن الحسين وندا كبسين دسونا زين العابدين شيكما بيد الله فيان سورة سبيكو أن كشي قوة سكحنا شيشار روح Husaini ya zama yana so ya je gurruwa suka hana shi wannan shi yasa wai ɗan shi a ranar Ashura wai ba a shan ruwa wai suna so su ji irin kishin da Husaini ji ya kai ɗan shi a kai makuci ba za ka taɓa zira wani kishin da ji ba don kai ba bakin daga kake ba kuma kai ba ka da falala kai mutumin banza ne shi ne ya zama an wayi gari yanzu saura Husaini da wannan yaro kankani sai kuma mata domin da karma manta ya taho da mata duk da Abdullahi dan Umar ya mushi nasiha cewa kar ka taho da mata amma sai ya kama hanya ya taho da su shikenan wa bakil husainu ba'da zalika naharan tawilan la yaqdimu alayhi ahad tsawon wuni su Husaini yana zaune a cikin ainihin wato sau'ama shi a cikin rumfar shi da takobin shi amma an rasa wanda zai iya giringidi shi wanda yake yafi kowa rashin hankali ya taho wajen suna can tsatsaye da makamansu Husaini shi kuma yana tsaye sun hana shi zuwa inda ruwa yake sha ruwa amma kuma sun kasa zuwa su auka mushi kowa yana tsoron a ce shi ya kashe shi la yaqdimu ahadun alayhi hatta yarji'a la yuridu an yuqtaliya bi qatlihi radiyallahu anhu kowa in ya taho ya ganshi sai ya kwana kowa baya so a ce shine Allah ya jarabta da kashe shi واستمر هذا الامر حتى جاء الشمر ابن ذي الجوشه فصاحب الناس هكا aka ci gaba da yi har wannan matsiyaci mai suna Shamaru ibn ذي الجوشه yado sai ya daka musu tsawa shine komanda kuma kan kuma sojoji obebi ko complain yace wai hakum Allah ya tsine muku albarka sakilatkum ummahatukum uwayenku sun yi asara haihuwarku ahitu bihi waqtuluhu ku kewaye shi ku kashe shi jama'a ku jira wannan ganganci ba فجاءوا وحاصروا الحسين بن علي سيسكبوا سكا كيوي حسين fasara yajulu bainahum bisayfi radiyallahu anhu. Yanda ka san shirin drama jama'a suka kewaye shi gaba daya sai yana jirin ya juya ya kalli nan ya kalli wancan ya takoban shi in yayi kansu sai su matsa baya in yayi kansu sai su matsa baya sun kewaye shi su wajen 30 shi kuma rai kwaya daya kaga inda gaskiya suke nema sai su kama shi da ranshi kar su kashe shi amma wancan shedanin komanda me yace musu uqtulu ku kashe shi shikenan fasara yajulu bainahum bisayf radiyallahu anhu hatta qatala minhum man qatala har ya kashe iya wanda ya kashe wa kana kasabu sai ne ya kasance dama jarimi ne kaman kerkeci ko damusa walakin alkathara taglubu shaja'a amma sarkin yawa ya ba sarkin karfi in ji malam Muhammad ibn Usman sarkin yawa ya sarkin karfi ina zai yi da su wa sahabin bihim shamab har yanzu dai suna ta dan jan jiki suna jan kafa suna ganin kai wannan fa ba karamin bala'i ne muke namu jawaka mu yadda kasan dai mutum da yake da sauran hankali da imanin shi da sauran tunanin shi idan zai yi wani mugun abu zaka ga ra'idul qalbi yana tuna maka cewa kar kai ba bai dace kai ba har da karshe shedan ya galabace ka ko imanin kai cece ka wa sahabihim shamaru waihakum madha tantaziruna wannan mummunan mutum mai mummunan aiki da mummunan suna yace Allah ya tsine muku albarka me kuke jira da shi aqdimu ku shiga ku tafi irin wato irin da za a ce kawai fire ku auka mushi fataqaddamu ila al-Husayn faqataluhu radiyallahu anhu shikenan sai suka tafi da yi musu da ba su wannan umarni na karshe shikenan sai suka tafi kawai sai suka kashe Husaini radiyallahu anhu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallazi bashara qatala al-Husayn wanda shine kai tsaye ya ainihin kashe sayyidina Husaini shine wani mutum mai suna Sinanu ibnu Anas an-Nakhai jama'a kun taba jin sunan wannan a bakin in shi a suna tsine mai wannan shine wanda yasa takobi ya saru Husaini ko kuma kamar yadda ake cewa ya taɗiye shi ya faɗi yana taɗiye shi da ya faɗi shikenan sai kuma yasa takobi sai ya dade kanshi ya cire kan gaba ɗaya daga sa'ara cire kan rago idan an yanka shi wa hazza ra'sa ya cire kanshi radiyallahu anhu Allah ya kara Husaini yarda wakila an ce kuma a tarewayen shamar shamar din can da kanshi ne ya cire kan sai ma ya ce qabbahu wallahu Allah ya wulakanta waɗannan guda biyu zamu zo sai mun gama karanta wannan gaba ɗaya zamu zo mu karanta tarihin Husaini takaitacce daga littafin Siru Alamin Nubala ina ganin sai ma ku mai zuwa Allah ya kuma insha Allah zaka ji yadda Zahabi ya bada labarin wannan a takaice waɗannan abubuwan jama'a babu shakka abun bakin ciki babu shakka abun takaici amma addininmu na musulunci ya hukunta shikenan sai mu maida abun kuma abun duk shekara wannan ba addinin musulunci bane waɗanda suka biyo bayan an kashe Husaini daga cikin mutanen ƙwarai tabi'ai da ɗaliban shi da ƴan shi'a shi na gaskiya ba su yi wannan ba mutanen ƙwarai ba su yi wannan ba sai lokacin da al'amari ya juya gwamnatin musulunci a cikin ƙarni na 4 juyin juya halin mulki ya fada hannun wannan ya fada hannun wancan har ya fada hannun ƴan shi'a sune daula ta Ubaidiyya suka zama suke da mulki a ƙasar Bagadaza a cikin zamanin sarakuna na Banu Abbas shikenan sune suka sa aka fara wannan al'amari ranan 10 ga wata ranan Ashura za su hana a buɗe kasuwanni ma'ana sun ba da public holiday kenan sune sarakuna sune shugabanni babu aikin gwamnati babu kasuwanci babu makarantu babu zuwa gona duk wanda aka kama sai an hukunta shi kuma su sa maza da mata suna yawo suna kida suna kuka suna dukan jikin su sun sa bakaken kaya yadda kaga dai ana yin irin wannan a dinga zubar da jini a yi ta kuka ana tsinuwa ana tsinewa ainihin sahabbai da manyan mutanen kirki kai sai ta kaiwa ma a bakin masallacin ku kasashen Iraki a lokacin sai da aka dinga rubuta maganganu na tsinewa sahabbai la'aratullahi ala wani su Abubakar da su Umar da su ainihin Muawiya sai da aka ga wannan mutane ba sun ki yadda da wannan sannan aka daina yin wannan karanta littafin Siru Alamin Nubala na Imam Bukhari jama'a ina fatan mun gane wannan waɗannan mutane guda biyu suka zo suka kashe sayyidina Husaini dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wa bada an qutila al-Husayn radiyallahu anhu humila ra'suhu ila Ubaydillah fil Kufati bayan da aka kashe sayyidina Husaini sai aka dauki kanshi aka kai ma Ubaydillah dan Ziyad a garin Kufa faja'ala yankutu bihi بقضيب معه كان معه يدخله في فمه wani sheidanin da ya dauki zamu zo makaranta a cikin littafin nan na ainihin wato malam sallabi akwai wani sheidani da ya dauki kan ya tafi da shi da ya je sai ya biya gidan shi ya tafi gida ya aje kwanan a cikin daro yana shiga ya ce matashi ta ce me ya faru ya ce ai na zo miki da arziki ta ce me ya arziki ya ce ai daga yau mun samu kudi zan je ga kan Hussein nan zan je in kai masa sarkin nan amin kyauta tace Allah ya tsine maka albarka tace wallahi aure ya kare tsakanina da kai ni ba zan zauna daki daya ba zai kara hada mu da kai ba tsinan ne irin ka yanzu kan dan yar gidan manzo Allah ya zaka zo da shi gidan nan hakana alfahari kai ko wani irin matsiyaci ne sanadiyar mutu a auren suke sunanta annawa kaga wannan mata ta nuna jarinta mace ce fa mata aure mijinta yayi wannan rashin mutuncin nan take ta tsitsine mai albarka te ban kwana da shi kaga da ya kamata in abin da gaske ne ana so a dinga nuna duk wanda ya so Hussein a yabe shi to da wannan ita ma sai mu ga an daga tuta da sunanta an yi kafin ta ana yabanta ranar Ashura amma na rantse muku da Allah jama'a mafi wannan abubuwan ma basu ma san su basu ma san wannan karatu ba kawai an ce musu kawai an kashe Husaini an yi zalunci iyaka mu daga musu kenan su fashe da kuka saboda shi ma kanshi ugan bai irin wannan karatu ba jama'a irin wannan karatun da muke kanta babu wasani in ka yana kanta shi sai ka sha mamaki inda ka san dan islamiya mai koyita da baki kaga wannan shi zai karantar da mutane me shi zai iya musu hujja me shi zai iya bincike da nazari dai shi zai iya wannan wannan ba ahli ne ga wannan aikin musta muallim bai san wannan ba gaba da jama'a Allah ya shirya shine sai yake cewa faja'ala yanqutu bihi biqadibin kana ma'ahu ubaydillahi dan ziyad saboda rashin mutunci da aka zo aka kashe aka aje kan Husaini yana rike wata sanda sai dinga daukan sandan yana cakawa a jikin hakorin haka yana cakawa a jikin hakorin yana zunguran kan da shi akwai wani dattijo a wajen tsoho ne ya riga ya tsufa ba abin da zai iya wa kana li Husaini thagar Husaini yana da wushiriya to a wannan tsoho shine Anas dan Malik Anas yana rawar jikin yanta tsofaffi yaga kai wannan wulakancin yayi yawa fa qama Anas ibn Malik wa qala sai Anas ya mike sai ya ce wallahi la asu annaka yace na rantsi da Allah zan ci mutuncin ka wato sai dai ya rasa rayuwar shi a tsoho ne fa a lokacin gaba daya riga ya tsufa ba abin da zai iya amma yaga kai wannan jikan manzon Allah mu kuma mu ne sahabban manzon Allah masu kaunan manzon Allah da mutanen gidan shi muna tsaye baya an kashe shi baya da muka iya yanzu kuma zo ana wa kanshi wannan wulakanci sai ya ce wallahi zan ci mutuncin ka laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu mawdi'a qadibika min famihi na ga manzon Allah yana sumbantan inda kake saka wannan sanda taka a cikin bakin wannan yaro shine shi kuma sarkin sai yake cewa wallahi ba dan kai tsoho ne wanda baka da amfani ba da na maka kisan da ba taba jin labari irin shi ba yace oho ne duk abin da zaka mun kaman mutum banza Anas ya faɗi maganganu iya san ran shi tunda tsoho ne bai da bai jiran komai a duniya kuma hankalin shi ya riga ya tashi ko yanzu ne faɗa hada ka da tsoho ba sai dai kai hakuri ba duk girmanka da kana ganin kai wai sarki ne ko mai martaba ne ko waye in faɗa da gano tsoho in ya fara gama magana sai daga kyale shi kuma ko ka kashe shi ka kashe banza ba gani da tsofi su ganin ga malaman zabe a wurin siyasar nan jama'a tsoho ya zo duk abin da ya gara ma zai faɗa dole kuma ya ce baba ya hakuri ya hakuri baba kai ma da kake da hakurin sai ya dawo kanka kai wasa sai ya ce قال إبراهيم النخعي لو كنت في من قتل الحسين ثم أدخلت الجنة استحييت أن أمر على النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في وجهي وأنا مالا ميمي سنة إبراهيم النخعي يتي دعنا تكيون وأن دسك حسين سننكما ألا يأتي مني يشغدني الجنة يتي والله لازن جكون ينوتي تقبل من ذا الله صلى الله عليه وسلم على الجنة أقول نمي هنكبي ce manzo Allah ya ganni na kalle shi aljanna a ce na kashe jikin shi ce wallahi zan ji kunya man utila ma al-Husayn min ahli baiti ga kuma waɗanda aka kashe tare da Husaini daga cikin mutanen gidan shi utila min abna'i Ali ibn Abi Talib al-Husayn nafsi an kashe daga cikin ƴaƴayen sayyidina Ayyub dan Abi Talib al-Husayn nafsu Husayn din shi kanshi wa Ja'far da Ja'far dan Ali dan Abu Talib wal Abbas da Abbas dan Ali dan Abu Talib wa Abu Bakr da kuma Abu Bakar sayyidina Ali ya da mai suna Abu Bakar wa Muhammad wa Uthman waye ce ana akwai rigima tsakankanin sun akwai rigima zai sawa yanshi suna ba zai samu su suna yansu ba wa min abna'i al-Husaini daga cikin ƴaƴan Husaini kuma akwai Abdullahi wa Ali al-Akbar ghairu Ali Zain al-Abidina an kashe Abdullahi dan Husaini da Ali dan Husaini banda Ali dan Husaini din can mara lafiya ya da ƴaƴa masu suna Ali guda biyu akwai Ali al-Akbar sai kuma Ali al-Asghar kenan shine Zain al-Abidina wanda daga baya ya rayu ya girma babban malami ne a musulunci babban malami ne a musulunci ya da har mazhaba ya da ita saboda malami ne wanda yake da fiqhu da ilimi kuma ƴan Shi'a zaka ga ba sa kula shi saboda bai biya wannan sakarci da rashin hankali irin nasu wa min abna'i aqil sai kuma ƴaƴan aqilu wato wanda suka ce an kashe dan uwansu muslimi kenan ko ba za su hakura ba akwai Ja'far akwai Abdullahi akwai Abdurrahman akwai Abdullahi ibn Muslim ibn Aqil akwai kuma Muslim dan Aqil wanda aka kashe kana kad utila bil Kufa wanda aka kashe shi tun a Kufa wa min auladi Abdullahi ibn Ja'far da kuma cikin ayyan Abdullahi dan Ja'far dan Ali dan Abi Talib Aun wa Muhammad su kuma an kashe guda biyu masu suna Aun da Muhammad thamaniyatu ashara rajulan kulluhum min ali bait rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum 18 gaba ɗayan su jinin manzon Allah gaba ɗayan su sharifai ne qutilu fi hadhihi al-ma'arika ghayra al-mutakafi'a an kashe su a wannan yaki wanda babu balance a kankanin sojojin bangare biyu guda biyu mutum 18 daga cikin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irhasatu maqtal al-husayn jama'a kun ji dai ga labarin ya taho labari wanda yake ainihin wato ba mai dadi ba gashi nan dai ana ta jin shi yace irhasat abinda ake nufi da irhasat shine wato a kaman a ce da Hausa shine kaman a ce abinda za a tsinkayo ko abinda za a yi takahuni wato abinda za a yi guessing a ce kaza ana sa ran zai faru ka kalli wani abu sai ka yi wato hukunci cewa ina ganin kaza zai yi kamar mutum ne ka gan shi yana ganganci da abin hawa an ka ce wani fa zaka samu hatsari fa to wannan irhas ne ba wai ganin gaibu kake yi ba kai maka irin na shehu juha ko shehu juha ne aka ce hawa bishiya yana sarar itace sai kuma makale akan wanda yake sarar din sai wani ce mishi zaka fado ba bai da ba kawai kuma sai ya fado sai ya shake mutum ya ce wallahi mutum ya san gaibu sai ya ga mai ran da zai mutu ya aka yasan zai fado da mutum ya rasa yadda zai ce mishi ran da ka ji jakin kai kuka uku to ranar za ka mutu dan dai ya sa kai labari ne dogo ba shi muke yi ba to wannan shine irhasat hangen nesa wato alamomi da suke bayyana cewa lalle za a kashe Husaini an ummi salama ta qalat kana jibril inda annabi sallallahu alaihi wa sallama wal husain ma'ahu ummi salama ta bada labarin cewa tana zaune manzon Allah yana wajen tare da Husaini shikenan sai ainihin jibril ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa bakal husain sai Husaini ya kuka fatarakat sai ta kyale shi fa dakhala ala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Husainin ya tafi gun manzon Allah da ta rike shi manzon Allah suna ganawa da jibrilu a mala'ika sai Husaini yana kuka irin yana so gumma yaje gumma za Allah sai ta sake shi sai ta fada na minan nabi sallallahu alaihi wasallama sai Husaini ya zo kusa da manzon Allah ya zauna fa kala jibrilu sai jibrilu yace masa atuhibbuhu kana kaunarsa ya muhammad fa kala na'am manzon Allah yace kware kuwa kala inna ummataka satakutul aiko mutanen ka ne za su kashe mashi wa in shi ita araituka min turbatil ardi allati yuqtalu biha in kana so sai nuna maka kasar inda ake za a kashe shi fa arahu iyaha sai nuna mishi kasar fa idhal ardu yuqalu laha karbala sai ga kasa ana ce mata karbala wannan hadisi yana cikin littafin fadailu sahaba a cikin lamba hadisi na 1391 wa huwa hadisin mashhurun lakinnahu dha'ifun min jami'i turkihi an ummi salama amma yana da rauni daga ummi salama sai dai kamar yadda muka fada wadannan hadisi an hada majmu' din su sun inganta mun karanta a cikin littafin silsilar sahiha ta malam Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kanshi wa an ummi salama qalat sami'tu al-jinna tanuhu ala al-husaini lamma qutila tace naji aljanu suna wa Husainu kukan mutuwa sanda aka shi wannan kuma isnadin shi ya inganta cikin tafin fadailu sahaba wa amma ma ruwayan min anna samaa sarat tamtur dama amma abinda aka bada labari cewa sama tayi ruwan jini wa anna aw anna aljudura luhitat ko kuma cewa duka ainihin wato bangaye na garin gaba daya luhitat bidima sun jike gaba daya amma duka bangon garin kufa fenti da jini ba a san ta ina jinin ya dinga tsafowa ba aw ma yurfa'u hajarun illa wujida tata hudamu ko kuma cewa din da ka daga wata tsakuwa ko wani dan dutse sai ga jini a kasan shi kamar an yi damanar jini aw ma yuzbahuna jaduran ma yuzbahuna jaduran illa sara kulluhu dama ko kuma babu raƙumin da za a yanka sai ya dinga digar jini har sai ya dige gaba ɗaya ya zama jini dukan shi yadda ka san kankara na narkewa fa hadhihi kulluha akazib mallai ce duka waɗannan zuki ta mallan ne ƙarya ne gaba ɗaya in shi a ne suke faɗa waɗannan ƙarerai cewa a yaran da aka kashe Husaini duk wani dutsen da ka daga a duniya jini kawai zaka gani din da ka ga kwata jini zaka gani a ciki kamar ranar layya duk bangon da ka taba ka dangwala haka jini zaka dangwalo ko ina jini wai duka jini ne na Husaini da aka kashe shi wannan ƙarerai ne da cewa kuma wai an kamo ƴaƴan shi dinnan mata an daure su daurin mangala a jikin raƙuma da dawakai an shiga da su kasar kufa wannan ma ƙarya ne cewa wai abin da ya sa raƙumi kenan yayi tozo biyu raƙumi bakati wai yayi tozan ne wadan ya lullube su saboda an bude musu al'aurar su jama'a duk wannan zuke ta mallane wannan labaran da na yanzu babu shi gaba ɗaya a cikin karatu irin da in shi'a ne dama kuma su suna aiki da ƙarya dama duka addinin su na ƙarya ne jama'a na fata muna gane wannan waɗannan duka ƙarerai ne ba su tabbata ba laisa waɗannan wace watarahatil kuma duka shaci faɗi ne shine tarahat وليس لها سند صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم باب اسنادي مي انغانشي زوا ga manzon Allah game da wannan aw ahadin mimman asara alhadisa ko kuma zuwa wani mutum da ya rayu lokacin da aka yi wannan fitina wa inna ma hiya akazibu qarirai ne tuzkau ana ambatan su da isaratul awatif dan az motsa zakatan mutane dan asa su kuka za a je a yi ta wannan tarihi ana cikin yi ana kuka ana shaka majina shikenan sai imani ya ja mutane sai kowa ya ta kuka ai ta kuka ana tsinuwa aw riwayatun bi asanida munqati'a ko kuma riwayoyi ne da isnadoji wanda suke basu inganta ba yankakkun isnadoji min mallam yudrik alhadisa daga mutanen da basu ainihin wato riski wannan hadisa ba wannan bayani karanta sa cikin littafin albidayatu wan nihaya ta ibnu kafir ina fata mun rabin wannan jama'a wa ibnu abbasin qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fil manami bi nisfin nahari ash'afa aghbara ma'ahu qaruwatun fiha damu ibnu abbas yace nayi mafarki naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin da rana a cikin rana gashi nan yayi butsu-butsu kaman yayi tafiya ya sha wahala yana rike da wata kwalba fiha damu a cikin ainihin kwalba akwai jini yaltaqituhu yana tattara jinin qultu ya rasulullah ma hadha shi nace ya manzon Allah menene wannan qala damul husaini wa ashabu yace wa ashabi yace wannan jinin Husain ne da jama'a shi lam azal atatabba'uhu mundu al-yaw ban gushe ba ina bibiyan shi ina tara shi duk tsawon yau qala ammaru sai ammaru yace wa rawi hadha al-hadith yace fa hafidna dhalika fa wajadnahu qutila dhalika al-yaw ibnu abbasin da ya ba mu wannan labarin sai muka lissafa ran da ya faɗa mana wannan labarin daidai da ran da aka shawo sai ne mana shi yana makka ranan ya ba su labarin yayi wannan mugun mafarkin kuma sai ya dace ran da aka shawo sai wannan yana cikin fadailus sahaba kuma isnadin ingantacce ne wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kudu manzo Allah kuma yana cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani wanda ya ganna a cikin bacci to ya ganni kuma dama ibnu abbas ya san manzo Allah ibnu abbas a'lamun nas bi sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana da karatu mai zaman kanshi ba nan ne mahallin shi ba shine me ma'anar ganin manzo Allah mafarki wanda muke karatu da su a baya a littafin ainihin wato Shama'il Muhammadiyya za su yi tana mai wannan karatun bi tafsilin la ba'asbi wallahu ta'ala a'lam sai yace a kasa yace muttafaqun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi ka karanta a cikin Sahih Bukhari kitabut ta'bir babu marra annabi sallallahu alaihi wasallam fil manami alamba hadisi 1994 da Muslim a cikin kitabur ru'ya babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama man ra'ani fil manami faqad ra'ani a cikin hadisi na 266 jama'a ina fata mun gane wannan jama'a bayan da muka gama jin wannan labari na ainihin kashe Husaini kaji dai har an kawo ƙarshen yanzu gashi nan sayyidina Husain dan Ali dan Abi Talib an kashe shi Allah ya ji kanshi da gafara bari mu koma gun malam Sallabi mu ƙara jin wasu bayanai amma kafin nan jama'a ga wannan takarda gashi liman wannan sai ai fotokopin shi zamu karanta shi a nan gaba bayanai ne akan magana akan hukuncin cewa shin wane shahidi ne ko ba shahidi ba dan zamu ga mu yi magana akan wannan magana bari mu koma gun malam Dr. Muhammad Ali As-Sallabi Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi a littafin nan mai suna Adawatul Umawiyya Awamilul Izdihari wa Tada'iyyat al-Inhiya in kun tuna a wancan lokacin mun karanta wasu maganganu daga cikin maganganun da yayi za mu ƙara bi a hankali mu ji wasu maganganu game da ainihin abubuwan da ya faɗa na farko shine game da cewa suwa ake tuhuma da jinin Sayyidina Husaini suwa ne ne abun tuhuma da jinin Sayyidina Husaini baya da ya magana akan cewa an samu sahabbai ya lissafo sahabbai wajen guda 19 waɗanda suka Husaini nasiha cewa kada ya fita cewa amma bai ji nasiha su ba to ana nan sai ya ci gaba da bayani cewa ga abin da ya faru har zuwa kashe muslimu dan aqili da kuma abin da ya faru na kaucewar da mutanen ƙasar Iraki suka yi suka bashi wuri a kashe shi da jama'ar shi sai kuma ya ce ga waɗanda za a tuhuma da ainihin jinin Husaini bayan yayin bayani akan waɗanda kuma suka yi aikin alkhairi dangare da Husaini da gaskiya akwai waccan matar Nawwar bintu Malikin wanda muka faɗa wata ke mata wani mai suna Khawli ibn Yazid da Hurr dan ainihin wato da wancan komanda mai suna Hurr dan Yazid da ainihin Walid dan Utbah dan Abi Sufyan gwamnan ainihin Makka kenan da Nu'man dan Bashir wannan duka sun yi abun alheri ba su yadda aka hada baki da su akan wannan fitina ba sai ya ce manil mas'ul an qatilul Husain suwa ake tuhuma da jinin Husaini yace al mas'ul an qatilul Husaini atrafu bangarori ne da dama na daya ahlul kufa mutanen kufa su asalin yan shi'a inna ahlul kufa humul ladina katabul husain ibn ali wa huwa fil madinati wa mannahu bil khuruj hatta kharaja ilayhim bir ragmi min tahdhirati sahabati lahu bi adami al khuruj yace mutanen kufa sune mutane na farko da za a tuhuma da jinin Husaini dan su suka rubuta mishi wasiku cikin buhu guda suka nuna mishi dan lalle ya taho ya zo inda suke baya ga cewa sahabbai sun sana shi tahowa walamma ayyana ibn ziyad amiran alal kufa walamma ayyana ibn ziyad amiran alal kufa ta'akhkhara an-nas an nusrat al-husayn amma lokacin da suka ji an sa wancan mugun mutumin an ce shine gwamnan kufa sai suka ja da baya wa anta ayidi suka kike makon shi bal kai ba ma haka ba wan kharatu fi jaysh suka shiga cikin sojojin Ubaydullah ibn Ziyad alladhi haraba huwa qatalahu sojojin da suka kashe Husaini suka yake shi waliza dan haka ne Abbar al-Hafiz ibn Hajar an mokifa al-Kufa min al-Husaini bi qawli dan haka ne Ibn Hajar yace da yana bayanin matsayin mutanen Kufa game da Husaini yace fa khuzila galibun nasi an mutane da dama suka tabe suka bashi waje fata akhru suka ja da baya ragabatan dan kwadayin abun duniya warahabatan dan kuma tsoron wancan Ubaydullah ibn Ziyad walamma taqabala al-Husain wa man ma'ahu ma al-jund al-Kufa ma ajin din kufa na dal husain zuwa amma ahli kufa ka'idan lahu jama'a ku ji wannan magana lokacin da aka yi gaba da gaba tsakanin husain da sojojin mutanen kufa sayyidina husaini ya kwalla kira ya kirayi sunan sarakuna jagororin wannan jama'a da suka mai wasika suna cikin sojojin yace musu ya shabafa ibnu rabi wa ya hijar ibnu abjar wa ya qais ibn al-ash'as wa ya yazid ibn al-harith wadannan suna cikin sojojin da ba kuma su ne suka yi sainin wasiƙun da aka aika mushi mun ce sai mun tona kowa asiri yace musu alam taktubu ilayya annahu qad aina atistima ba ku ne kuka aika mun da sako cewa komai yayi lafiya ba wa akhdar aljanab cewa in taho nan akwai sojoji za su taimake ni wa tamatul jima aljiham wa inma taqdimu ala jundil laka mujannad kuka ce mun zan taho sojoji ne da suka riga suka shirya fa aqbil katahu qalu suka ce lam nafa'al ce ƙarya ne ba mu bane saboda rashin mutunci jama'a wasiqun su ne fa qala subhanallahi yace sarki ya tabbata ga Allah bala wallahi da kad fa'altu yace na rantsa da Allah kun rubuta wasiqun nan kuma qala ayyuhan nas idza karihtumuni fad'uni ansarif ankum ila ma'amani to yace to in ba ku kaunata ku kyale ni ne kwara na tafi wa bin nazari ila aqwali sahabati ridwanullahi alaihim fa innal ittihama muwajjahun ila ahli al-iraq da haka in ka kalli maganganun sahabbai tuhuma ta farko zaka daura ta ne akan waɗannan mutanen ƙasar iraki sun rubuta mai wasiqu sun ja ra'ayin sa ya taho sun kauce sun bashi wuri ya musu wannan magana ya tuna musu ya kira sunan su suka ce ƙarya yake wa za mu gaskata shi ko su shi za mu gaskata وذلك في المسؤوليه المتعلقه بقتل الحسين sahabbai sun tuhumi waɗannan mutane na ƙasar kufa wajen bayani akan ainihin wato kashe husaini wa hadhihi ummu salama radiyallahu anha lamma ja'a na'il husain ibn ali la'anat ahli al-iraq wa qalat ummu salama matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da labari ya zo mata cewa husaini ya rasu shine na'ib ta tsine mutanen kufa tace qatalu sun kashe shi qatalahumullahu allah ya kashe su azza wa jalla garruhu sun yaudare shi yaqini mai yaqari ne an kawo da mu mutum mai bugi okay Allah shi ke Ummu Salama ta ce garruhu sun yaudare shi wa dalluhu sun ainihin wato kai shi inda za ka kashe shi la'anahumullahu tace Allah ya tsine musu albarka wannan magana ce ingantacciya daga ainihin uwar mu'mine Ummu Salama wa ibn Umar radiyallahu anhuma ibn Umar Allah ya kara masa yadda yace yaqulu li wafdin min ahli al-iraq hina ma sa'aluhu an damil ba'ud fil ihram sayyidina Abdullahi dan Umar shi kuma wata rana mutanen kasar Kufa sun zo aikin haji wai sai suke mushi fatawa game da wai idan mutun yana sanye da ihramin shi sai kuda yazo ya taba shi sai ya kashe kuda jinin kudan ya taba ihramin shi to wai aikin hajin shi ya lalace ko ya zai faqala ajaban lakum yace abin mamaki jama'a ya ahlul iraki yace kai kun bani mamaki mutanen iraki taqtuluna ibna binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuda ku ka iya kashe dan gidan yar manzon Allah wata tsaluna an damil ba'ud amma kuna tunanin wai jinin kuda yana da wata alfarma ha kuna tambaya me hukuncin jinin kuda shin kun kashe kuda a aikin haji wai za ku bi fidiya sai ce dalaji mutanen banza ta da ku kashe dan gidan manzon Allah jikan manzon Allah ko kuma kuna tambaya game da jinin kuda kage shi ma yana da wani su yake tuhuma da jinin kenan wannan hadisi a cikin Bukhari wa yaqulu al-Baghdadi fi kitabihi al-farq bayna al-firaq al-Imam al-Baghdadi mai littafin al-farq bayna al-firaq yake cewa روافد الكوفة ان شي ان قصا كوفة موصوفون بالغدر والبخل ده ما كان حالن سي ني ها انشي دروا حاجه جماعه وقد صار المثل بهم فيها هر ما سن ده ما ابن بغا مثالي وجن يودرا دروا حتى قيل حسك جي انشي ابخل من كوفيين تشي وانا روا كما متمن كوفة inda kamar da yake cewa rowa kamar nagoyi to haka su kuma laraba sai a ce ai wani rowa kamar mutumin kufa wa aqdaru min kufi ko kuma a ce wani ya iya makirci da ha'inci da yaudara kamar mutumin kufa wal mashhur min qadrihim salasatu umuri yace sun shahara da yaudara guda uku da suka yi akwai yaudara guda uku da suka yi na farko ba'ada maqtali ali radiyallahu anhu bayan kashe sayyidina ali Allah ya kara masa yadda bay'ul hasana summa hasan mubay'a wa qadaru bihi sannan kuma suka yaudare shi suka ha'ince shi suka mishi garari fi ba sabita almaza'id a wurin da akai sulhu na ba ku wannan labarin ran nan shine sabita almaza'id sunan waje ne fata'anahu sinanul ju'af ha wani shedani mai suna sinanul ju'af ya soka mishi mashi kaga jahilci da rashin kan gadan yan shi'a cewa suke waɗannan mutanen sasan su Husain ma'asumai haka Khomeini ya faɗa to ma'asumi shine wanda baya kuskure shikenan sai yazo yace ya hukunta ya janye daga sarautar da aka bashi ya bar mu Muawiya sai suka ce wannan kuskure ne basu yadda ba to yanzu wa yake da kuskure kenan shin ma'asumin ne kuskure ko ko ku ne ɗan shi a ka saba ma'asumi ahalahuma murru duka kowanne mai daci to a wurin da ya bada wannan hukuncin suka tada hayaniya suka dinga zage-zage da iskanci sai da ta kai wa sun kai mushi farmaki cikin rumfar da yake har wani shedani ya caka mushi makami a kasan hammatarsa sai da wajen kwana 40 yana jinyar wannan ciwon kaga gadari na farko kenan shine yaudara ta farko na biyu katabul husain radiyallahu anhu wada'uhu ila al-kufati liyansarifu liyansuruhu ala yajida sai rubuta husain wasiqu suka kira shi suka ce yazo kasar kufa za su taimake shi akan yazidu faqtarra bihim yaudara da su wa kharaja ilaihim ya fito zuwa inda suke falamma balaga karbala a gadaru bi da ya so karbala suka yaudare shi wasaru ma ubaydillahi yadan wahida alaihi suka hada kai su da ubaydillahi suka yi alliance suka yi maja suka kashe shi hatta kutar husain wa aktharu ashiratihi bi karbala a kashe shi da mafi yawan mutanen shi a karbala kisa ku yan shi a mahaukata ne jahilai ne ba ku san abin da kuke ba ku ya kamata a tuhuma a fito ana tsinewa amma ku ne kuke tsinewa su dan kun fi kowa iya rashin hankali ga mari ga tsinka jaka wannan shi ne abin da suke mutane su ne suka kira shi suka gaito shi yazo kuma suka hada kai da sojojin Banu Umayyah da suke tsinewa suka kashe shi yanzu kuma suna tuhumar musulmai da jinin shi jama'a kun dai ji wannan magana daga malamai ba daga jahilai wanda ba su iya fita da baki ba jama'a Allah shi da mu na uku sai ya ce gadruhum bi Zaid ibn Ali ibn al-Husayn nakasu bai'atuhu sai kuma Zaid ibn Ali ibn al-Husayn wanda daga baya shi ma yazo yayi tawaye suka mushi mubaya'a jikan manzon Allah ne yayi mutawaye ga wutun Banu Umayya suka mushi mubaya'a wa aslamuhu inda shiddadul qitali da yaki ya tsanani suka mika shi suka ce gashi nan su ba sa yi a kashe shi suka mika wa bukan gaba shi inna juz'an kabira min al-mas'uliyati yaqau ala ahli al-kufati alladhina jabanu wa naqadu uhudah malam sallabi yace bangare mai girma na responsibility na alhakin jinin husaini yana kan waɗannan mutanen kufa wanda suka ji tsoro suka kike makon shi suka warware alƙawarin da suka mai bayan da duka sun yi mubaya ba muslimu dan aqil a madadin husaini ko mun karanta a baya amma ko suka koma wasu kuma gida suka kwance suka ce ba ruwan mu dai ba ruwan wasu kuma suka fito suka shiga cikin sojojin Ubaydillahi da aka kashe shi shi wanda aka kashe shi tare da su mutanen shi ne da ya taho da su in ban da su huru da suka goyi bayan shi babu mutum daya daga cikin su da zai ce bari ya zo a kashe shi kafin kashe Husaini mutanen Makka da su aka kashe ina dubban mutanen da suka aika mai da wasiƙo ga sunan yace ba ku ce kaza ba suka ce ƙarya ne jama'a yanzu waɗannan mutanen su ne har za su samu baki wai yanzu ƴan shi a wasu suna bage musulmai akan Husaini saboda ba suna ganin su in su jahilai ne su ɗauka kowa jahili ne bai san abin da yake ba sai su samu mutane jahilai wanda suke atifa kawai suke da ita sai a ce musu ai an kashe Husaini an yi zalunci dole sai ka ji gaskiya ba a kyauta ba gaskiya ne ba a kyauta ba amma su waye suka kashe shi to ka ji mas'uliyar farko ka ji ko su waye su ne ƴan shi'a mutanen da suke ganin su jama'ar shi ne waɗanda suka gayyato shi suka waɗe suka ba shi waje ba su tsaya iya nan ba suka koma cikin sojojin da suka yake shi su ne za mu zo za ka ji waɗannan da suka kashe shi daga cikin wanda suka sare kan shi ɗin suna cikin sojojin da suke cikin rundunar baban shi ranar Siffina don ka tabbatar yin shi'a ne duk wannan alƙawari ne muke cikawa cewa sai mun faɗi sunan kowa don in za a yi tsinewa sai don in za ku tsine ku saba kuke tsinewa sai ku dinga lissafa sunan waɗannan ku rubuta su a jikin wannan bana da kuke yi kuna cewa Allah ya tsinewa ne shi ne ya ce kaza Allah ya tsinewa ne shi ne ya kaza wane kuma Allah ya sa mai albarka saboda ya yi kaza amma ba za ku zo ku dinga mutane dungu kuna tsine wasu bayin Allah waɗanda sun daɗe da mutuwa ma kafin wannan hadisar ba wannan kwata-kwata ba adalci bane a cikin aiki Allah ya shirya da mu ku ce ku ina ganin sai mu kwana anan insha Allah idan Allah ya kai mu mako na gaba sai mu zo sai mu karanta sauran bangarorin da malam zai ba mu labari guda hudu ne akwai shi Ubaydillahi dan Ziyad akwai Umar dan Sa'ad dan Abi Waqas shine commander kenan na wannan runduna sai kuma babban sarkin gaba daya Yazid dan Muawiya waɗannan sune guda hudu mutanen da bangaren da aka tuhuma da jinin Hussein mutanen Kufa da suka gaito shi sai kuma gwamnan wannan gari Ubaydullahi dan Ziyad sai komandan rundunar shine Umar dan Sa'ad dan Abi Waqqas sai kuma sarkin wannan zamani domin aka yaba a zamanin ka babu yadda ka iya dole ya shafe ka musamman kuma zamu ga mutu cewa bai dauki matakin da ya kamata ba idan baka yadda da abin da aka yi ba kai sarkin ya kamata sai ka dauki mataki ka cire wannan gwamna ka ainihin wato hukunta shi ko ga mushi kisasi amma cewa aka kawai ce Allah ya tsine wannan albarka bai kyauta mun ba iya ka abin da yake ne fada kawai dama mun gane wannan da ke ko sai mu kwana nan insha Allah ga wannan kuma takarda da take magana akan zan za mu zo mu magana akan hukuncin shahidi shin idan mutum an kashe shi a cikin rigingimu irin waɗannan shahidi ne ko ba shahidi ba sannan za a iya cewa Husaini shahidi ne ko ba shahidi ba duk da wannan ya shahara a bakin malamai har Ahlus Sunna amma za mu yi takikin matsalar ita take a ilmici za mu tike akan menene abinda ilimi ya tike akai ba ra'ayinmu bane shi sa gashi nan za a yi photocopy sai a baiwa ainihin mutane sai su samu su karanta idan an zo mako mai zuwa ko wani makon sai ainihin wato a duba insha Allah wanda yake da tafin Siru Alamin Nubala ko wannan zai iya zuwa da shi Siru Alamin Nubala mujalladi na 3 zamu zo da shi sai mu karanta yana da yawa ne ba zai yi photocopy din shi ba zamu karanta tarihin Hussein daga ciki insha Allah a takaice sannan kuma zamu karanta daga cikin tafin Mu'jamul Manahil Lafziyya har ila yau magana akan fadan wane shahidi ne gashi na Malam Bakar Abdullahi Abu Zaid zamu zo mu sake karanta wasu maganganu har ila yau insha Allah daga littafin Al-Kamil fi Tarikh na Al-Imam a ainihin wato Ibn al-Athir al-Jazari babban malami gashi Al-Kamil fi Tarikh daga mujalladi na 3 a wannan tahqiqin za ku ji wasu maganganu da malami tahqiqin ya mai suna Sayyid Muhammad As-Sinari zamu karanta wasu maganganu da ya a cikin tahqiqin shi dan gare da masail da suke da alaka da wannan qadiyya haka kuma akwai littafin Al-Bidayat wa An-Nihaya shi ma zamu dauko shi akwai wasu maganganu da zamu karanta a cikin insha Allah duk zamu dan tsinta ne ba wai za a yi ta karantawa bane sauran kuma sai a yi ishara ga dalibai sai su karanta dan qadiyya ce tana nan a cikin dukkan littafin tarihi ba qadiyya ce koyayya ba waɗannan sun zo ne sun jawo fitina wanda take ta riga ta ainihin wuce fiye da shekara 1000 da ɗaruruwa suka zo suka tare da ita dan haka dole ne yanzu a fassare ta dan jama'a su zama ala bayyinatin min amri Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum